Na duba rayuwan duniyan ga yana bani mamaki. In kana fama ka tashi, she maki yai suna envy. Yanda wasu ke kinka, haka nan kuma wasu ma ke sonka. Duniya koi mamaki, samun ka yana damun makiyai. Makiyai ku bar envy, kutuna kuma Allah ma yana raye. Kuma duniya na da karshe, inda muka zo haka kuma za mu koma.
Duniyan yana da bala, duna mu ga ta jatta ba. Duniyan yana da bala, tiri ban ta man ka ta yuta ba. Duniyan yana da bala, duna mu ga ta jatta ba. Duniyan yana da bala, tiri ban ta man ka ta yuta ba.
Sarki fashe Allah, nai lefi ka yafe don Allah. Without him there is no any survivor. Heaven and earth he is the creator. Ya Allah ga mu gare ka, saboda mutuwa mu nemi gafara. Tun daga nan har ranar kabara, da da doke ka hama kabarta. Ya Allah ka ba mu malamai, ya Allah ka ba mu sha'anai. Da na tuna da muka gamu makabarta, shehu ya ce muna duk musulmin da ya gaba da dan wansa musulmi, to kiyama yana da masala.
Duniyan yana da bala, duna mu ga ta jatta ba. Duniyan yana da bala, tiri ban ta man ka ta yuta ba.
Kubar mu so juna, tiri nan nan bayyana mari na son. Kubar mu so juna, tiri nan bayi mari na son. Kubar mu so juna, tiri nan nan bayyana mari na son. Kubar mu so juna, tiri nan bayi mari na son.
Na wun zalgu salkan totali, don lan zalgu salkan totali. Kada fasiye mana versatal, versatal. Yala one man commando, dira pil kal yal manu kuto. Kung kuto shel din nam kamanto, yung fan sentab din che kamanso. Ale ya ba yaro, original mugu yaro. From zero to hero, they don't like me where I dey go.
Sata pasara ngoma yurma, kana chimba ngoba yurma.